Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sayyidina Umar ne ke wa sunni da Abbas sun na ya aka yi aka ma sama to nan kun ji shi ne magana ta Abubakar wajen magana ta Abubakar kuduka nan madina da 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 magana ta madina a ko wa nan ne ba ba da ka sai magana ta ka ko yi ta da magana ta da aka ya yi dan zuwa ka ko da kuma da shi ma ba da shi ko shi haka ma shi da ba ta shi ita ma ba shi ba ta shi wa ta da ta amma magana ta dubu goma ce ba ta ana da shi ba haka ne to shi be gera ya da shi ko ta shi ma ta shi idua wato dukkan nan mun ne ta hafi na uhud wajen shi da amma gida da ai ya kai wani ne zuwa gare shi ne to har da kuma wallahi ya mu yau mun bi aure ne ina ya hawa ali ko ya tima arani yau ko kuma wallahi ya na da kula da wannan wani ne yau mun mai shi bi aure ne ta mu ko wa mai wannan ko ya ba ku dai ya ina ya zuwa gare ta fa hadi bubu ya ne wannan fa shine ka ka
Yeah. Thank you.
ko man da Allah wa in daraja Allah ya mata sallallahu alaihi wasallam ko da ma ana yi yake mun ga haka ne mun ga yadan awa to ayyar akal al'a mun ga haka ne mun ga yadan wannan arkan guda hudu sun yi mawuta tunanin duniya ta ba sai sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alaihi salatu lillahi thumma salamu bare kakatin tabna
Yeah.
Thank you.
Well,
mawuyi a duniya ke kama la ilaha illallah muhammadur rasulullah
What about
Amma bana kaunar kowai a gurin kowa, ni zai tsaya, bana kaunar Thank you.